Zamu ci gaba da gabatar da darasi a fiqhun malikiyya muna cikin littafin iziyya zamu tashi fasali mai magana akan abin da ke bata sallah in ba manta ba darasan baya malam ya karantar da mu fahimtar shi dangane da abin da yake mustahabbi cikin sallah da kuma abin da yake makruhi a cikin al'amarin sallah to kuma yau malam zai karantar da mu abin da ke bata sallah kwata kwata wanda in aka yi cikin sallah to sallar nan ta bace abinda in ba a same shi ba a cikin sallah to wannan sallar ta bace babu ita shine yau malam zai karantar da mu insha Allah muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu ikon karanta abinda ke daidai ya ba mu ikon fahimtar daidai din ya ba mu ikon aikata abinda ke daidai kuma ya yafe muna kurakuran mu littafin da ke hannuna na iziya shafi 102 ne wanda yake hannuna shafi 102 yace faslu tafulu salatu bi tarki shartin min ashmi shara'idha ma'al qudrat alayhi an ganshi ko to Allah ya taimake mu mallan yace faslu to ga wani sabon aji mun fita za a yi canjin aji daga wani aji zuwa ajin gaba to wannan aji in mun shiga abinda za a karantar da mu cikin shi shine tabdilus salatu sallah tana bace bi tarki sharti in aka bar wani sharadi min shara'idha daga cikin sharuddan ta ma'al qudrat alayhi matuqar ana da ikon ka kawo shi to sallah tana bace in aka bar shi kamar yadda muke ta maimaitawa sharuddan sallah dinnan sun ka saka su biyu akwai shuruddul wujubi akwai shuruddus sihhati shuruddul wujubi kullum mukan ce sharudda ne wanda kai karan kanka sai ka cika su sannan sallah take zama wajibi kanka to idan ka cika waɗannan sharudda to sallah ta zama wajibi kanka kenan to wajen bada sallah to akwai kuma shuruddus sihhati kai kuma sai ka bada waɗannan sharuddan ne sannan sallah take inganta mun dan yi misalai cikin darasin mu na baya gurgurdan hali sharadi na wajibci ka kamar balaga in baka balaga ba sallah bata zama wajibi kanka ba kamar hankali in mutum bai da hankali sallah bata zama wajibi kanshi ba to ire-iren waɗannan su ake kira shuruddul wujubi to idan ya cika waɗannan sharuɗa ya zamo baligi ya zamo mai hankali ya zamo lafiya garau zai iya yin sallar nan to sharuɗan wajibi sun cika yanzu kuma in zai bada sallar sai a nemi ya bada sallar nan tare da shuruɗus siha akwai kuma sharuɗa na shi kuma sai ya bada su sannan sallar za ta zama karɓaɓɓa misali kamar niyya kamar karatun fatiha kamar ruku'u kamar sujuda da sauran ire-iren waɗannan kamar irin su alwala duk suna daga cikin shuruɗin sihhati shi kuma daga bangaren shi sai ya bada su sannan ne sallar za ta zama amsassa karbabba ina fata mun gane to anan mallan da yace sallah tana baci in aka bar wani sharadi daga cikin sharuɗanta matukar ana da iko kan wannan sharadin to anan ba yana nufin shuruɗul wujubi ba anan ana nufin shuruɗus sihhati sharadinta na inganci sharadinta na inganci nan duk abin da zamu magana a wannan darasi a yau yana karkashin shuruɗus sihhati ne ba maganar shuruɗul wujubi wannan shartin din da yace min sharai daya yana nufin shuruɗus sihha sharuɗa wanda sai mutun ya zo da su ne sallah za ta inganta in bai zo da su ba to ta baci an fahimta na'am to ga sunan kamar haka mallan yace wa bi tarki takabbutul ihrami sallah tana baci idan mutun ya bakkabara harama kabbara nan da ake ta farko wacce da an gama iqama akan yi wannan kabbara daga nan a ci gaba da karatun Fatiha to wannan kabbara farilla ce sharadi ce tana daga cikin shuruɗus sihhati duk sallar da ba a yi makabbara harama ba matukar ana iya yin kabbara haraman nan sai ba a yi ba to wannan sallah ta baci awin niyyati sannan akwai sharadi na gaba shine niyya sai mutun yayi niyya in mutun yazo yin sallah yayi komi na sallah ruku'u na sallah sujuda ta sallah tsayuwa ta sallah komi tsaf amma ba da niyyar sallah ba yayi ne ba da niyyar sallah yake yi ba yana exercise ne wannan bai da ladan sallah sallar shi ta bashi in ma ya ce sallah yayi to sallar shi ba tatta ce domin babu niyya domin innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa ita ko niyyar nan muhallinta cikin zuciya a zuci ake kulla niyya zuciyarka ta yadda sallar isha'i ce zan yi yanzu shikenan ka gama niyya to haka ita ma niyya sharadi ce ta sihha sharadi ne na ingancin sallah in mutun yayi sallah babu niyya ba da niyyar sallah ba ko yayi komi lafiya launa sallar to sallar shi bata sallantu ba bata zama amsassa ba mallan yace au gairihima min arkaniha ko wani abu daga cikin rukunnan ita wannan sallah ma'ana ko wani abu daga cikin abin da yake farilla ne a cikin sallah arkunu arkan ma'ana al-fara'id duk wani abu wanda yake farilla ne cikin sallah to ko sallar nan ba ta inganta sai da shi in ba a yi shi ba mutubar ana da ikon yin nashi to wannan sallah kuma ta ɓaci da haka yace au garihima ko wani abu wanda ba kabbara harama ba ba niyya ba min arkaniha daga cikin rukunnan ita sallah din kamar ruku'u kamar sujuda kamar karanta Fatiha daga duk waɗannan rukunnai ne daga cikin rukunnan sallah in babu su matukar kuma ko babu ɗaya daga cikin su matukar fa da halin da za a yi shi to wannan sallah ta baci wannan sai dunkula abubuwa da yawa arkani hadin dukkan abin da yake farilla ne cikin sallah duk abin da kasan an lissafo a matsayin farillar sallah yana cikin arkanu hadin nan sujuda ruku'u daukakowa daga ruku'u daukakowa daga sujada sallama duk irin waɗannan yan dunkule su a cikin wani arkani hadin Allah ya taimake mu sannan sallah tana baci wa bi tarki sunnati wahidatin amdan in mutun ya bar sunna sunnatun wahidatun amdan in mutun ya bar sunna guda daya da gangan to sallar shi ta baci amma ala ahadil qawlaini a bisa daya daga cikin maganganun malaman malikiya guda biyu wa'ansu daga cikin ba'arin malamai sun ce sallah ta ɓaci in an bar sunna da gangan wasu kuma suka ce bata ɓaci ba sunna ce aka bari in ta kai sunna muakkada sai ai kabile saboda an bar sunna muakkada. An gane wannan ko? Amma malaman da suka fi rinjaya cikin malikiyyan cewa sallar ta bace, don me suka fata sallar ko suka ce sallar nan ta bace? Domin da gangan din da aka bar sunna, gangancin barin sunna, to zai jaza wani lokaci ai gangancin barin farilla. Ma'ana dai rashin daukar sallar da muhimmanci ne. Menene sunna anan? Misali kamar karatun sura bayan Fatiha a raka'o'i biyu na farko na sallolin da muke yi, kamar magariba, isha'i, azhar, al'asar, ane musu karatun sura bayan Fatiha a raka'o'i biyu na farko. Asubahi da juma'a ana karanta sura da Fatiha, Fatiha da sura a dukkanin sallah. To sai mutum ya karanta Fatihar kadai da gangan sai ya karanta sura. To inda da kuskure ne ko da mantuwa, zai yi sujuda ne kafin ya sallama, zai yi abinda ake ce ma sujudul qabli, in da mantuwa ne. Inda gangan ne fa, to shine suka ce sallar ta bace. Wasu kuma suka ce bata bacin ba, tana nan sai dai yayi haramun, yana da zunubin yin ganganci cikin al'amarin sallah. Amma dai mu'tamadiyar magana ga malaman malikiyyan shine sallar nan ta bace ya sake wata. An fahimci wannan? Allah ya taimake mu. Malam yace haka sallah tana bace wa bil kalami li ghayr islahiha, in aka yi magana a cikin sallah ba magana ta cancanci gyaran sallar ba, ba abin da ya shafi gyaran sallah ba, aka yi wata magana a cikin sallah, to sallar nan ta bace. Sallar nan ta bace musamman in aka yi shi da gangan, aka yi wata magana da gangan. To inda mantuwa ne fa, mutum ya manta sallah yake sai ya magana. Wasu suka ce zai yi sujada ba'adi domin ya yi ƙari, abin da ya faɗa dinnan na magana ƙari ne, ba cikin jinsin sallah ba ne. Wannan kenan. To in wannan maganar ta kasance don gyaran sallar ne fa, to in ta zamo don gyaran sallah ne, to wannan sallah ba ta ɓaci ba. Mun karanto cikin littafin Al-Hadari ko? Can wajen ƙarshe-ƙarshen shi akwai inda aka ba da damar a tattauna a cikin sallah har a samu matsaya. Liman ne shi a tunanin shi an gama sallah raka'a huɗu akai, sai ya zauna don tahiya, sai ya jimamu su kuma sun ɗauka raka'a uku akai, sai suna ta subhanallah. Mafi yawan mamu su suna ga sallah ba ta cika ba, amma shi a fahimtar liman gaskiya sallah nan fa ta cika, daidai aka yi ta. Amma mamu su kuma suna ta subhanallah, a fahimtar mafi yawan sallah ba ta cika ba. To anan ya halatta in akwai ɗansu amintattu na liman waɗanda ya san wane da wane, suna da ƙoƙarin kiyaye abubuwa, ba laifi ya ce wai ya sallar da take ni ina wane yana cikin tsawo, eh ya sallar da ba ta cika ba ne, ce eh ba ta cika, me muka manta, kaza aka manta, sai ya tashi ya kawo. Kaga magana ce akai, amma dan me? Dan gyaran sallar ne. An fahimci wannan ko? Wannan ta taɓa faruwa ga wani liman yana limanci a raka'ar ƙarshe, raka'a ta ƙarshe sai ya sujuda ɗaya, sai ya zauna aka kama kafin tahiyya, mamu shi suka yi tasbihi, shi kuma sai ya fahimci kila raka'a uku suke nufi yayi, sai ya tashi ya kawo ta huɗu, suka ƙara tasbihi. Don nan yanzu ai kaga dole sai an yi magana. Shi sujada ɗaya raka'a ta huɗu ce, amma sujuda ɗaya sai ya dawo ya zauna, sai mamu suka yi tasbihi, sai fahimta shi ta bashi to kila raka'a uku akai, sai ya tashi kuma zai ƙaro raka'a ta gaba tunda wannan uku akai, sai suka ƙara tasbihi kuma. Haka kana sun rikita liman ko ba haka ba? Gaba ɗaya dai ƙarshe ita wannan sallah kusan lalacewa ta yi. To haka maimakon da haka an yi diram-diram zai miƙe ya ce liman sujuda ɗaya kai, shi kenan sujuda ɗaya kai, haka shi kenan sai ya koma ya ta biyu. Ya fi sauƙi fiye da a rikita sallar gabaki ɗayanta. Ina fata mun gane. to in magana ta gyaran sallah ce kuma bata yawa kwarai ba bata bata sallah ba yau kamar irin wannan in kun fahimci liman yayi kuskure an yi mai tasbihi ya ƙara rudiya bai san mai aka yi ba kun fahimci mai aka yi ba bai fahimci ina gyaran yake ba babu laifi ai mashi magana a nuna mashi kaza ne za a gyara an fahimci wannan ko ina fata mun gane kuma wajen tasbihin ma da wajen wannan gyara ya kamata a yi gyara musamman ba kowa da kowa yake yi ba musamman shi yasa ake son in liman ya zo bayan liman safin baya kusa da liman ya kasance manya ne ko ɗaya ke sun san sallah bai kamata a ce an bar yara ɗan kucakucai ko kuma wasu waɗanda ba su san sallah ba su ne ke bayan liman ya kamata a ce bayan liman dai masana sallah ne su karfe bayan shi to irin wannan tasbihi in an samu kuskure su ya kamata su yi an fahimci wannan ko Allah ya taimake mu in zance na gyaran sallah ne to babu komai amma in ba na gyaran sallah ba ne to sallah tana iya ɓaci in an yi shi da gangan musamman in yayi yawa na'am malam ya ce wa bil fi'lil kasiri min ghairi jinsi salati sannan sallah tana ɓaci da aiki in aikin yayi yawa matukar aikin nan ba cikin jinsin sallah ba ne cikin sallah da an san akwai ayyuka akwai ruku'u daukakowa daga ruku'u kaga duk aiki ne motsa gabbai ne dukkan su motsa gabbai ne to ba irin wannan ba wani aikin da ba wannan ba in mutum ya yi shi a cikin sallah in dai wannan aiki ya yi yawa to sallah tana ɓaci bi khilafil qalil jiddan sabanin dan aiki karami kwarai dan aikin da bai da yawa in an yi shi a cikin sallah babu komai sai a ci gaba da sallah malam sai ya kawo mana misalin dan aiki kadan din qalilin jiddan din yace misali kalmashin li sitratin kamar ya tafiya domin a yi sitra da wani abu ka zo kana sallah sai kaga mutane suna furgita ta gaban ka da kake kokarin to ai ga wani gimshikin masallaci kusa da kai wurin dan matsa kusa da shi dan ya zama min sitira ko ga wani katako cin barin dan matso da shi ko dan matsa kusa da shi ya zama min sitira to wannan dan gyara wanda akai dan abu ne dan kadan bai bata sallah ba an fahimci wannan ko yawwa da majirin mala an dan yi tsallake ko to daidai ina kenan bi khilafil wala fi'il al-kasir min ghairi jinsi salati na'am kalma shayi ko li sitrati akai shi muka tsaya ko to kalma shayi al-kasir bi khilafil qalili kalili jiddan ko kine kake jin kamar tsallake ko yawa to kila ko kadan ji yawa kaji sun ce mun karanta kai shi muke dama to amma bari mu kara yace kalmar shi le kasiri kamar tafiya mai yawa kamar tafiya wacce take ta yi yawa biki lafil qalil sabanin tafiya yar kadan tafiya yar kadan din nan ita ce malam zai fassara muna biki lafil qalil jidda yar kadan kwarai to kamar me ita jidda din nan yace kalmar shi lisitratin kamar tafiya dan yin sitira dan ka matsa kusa da wani gimshiki ko ka matso da wani abu wanda zai maka sitira yar tafiya ce wacce take ba ta da nisa to wannan sallah ba ta bace ba au forjatin ko kuma tafiya domin toshe kafa ka zo kana taho ana cikin sallah sai ka taho gaba ga gafnan za a samu gurin mutum daya sai ka taho dan ka cike taho gaba wannan tahowar ba ta bata sallah ba an gane wannan ko wannan tahowar ba ta bata sallah ba dan ka taho ka dan cike wannan taho kai ko ma ya kai taho na biyu ko ya kai taho na uku ko ya kai taho na uku ta hebata yawa ba amma in ya kai taho hudu biyar daga gaskiya tafiya ta yi yawa nan dan ita tafi da mutum wuce taho daya biyu uku ba dan toshe kafa to ka iya tahowa ka toshe ita wannan kafa ka hange sahun gaba dan yi rako-rako lalle za a iya samun gurin mutum daya kai kuma kana sahun baya babu laifi ka dan yunkuro ka dan taho zuwa taho na gaba domin ka toshe ita wannan kafa an gane wannan ko to haka nan malam yace wala gamzati haka ne ko wa haqqil jasadi haka nan gamza ma'ana abin nan soshi soshi da sosa jiki susa yawan karce karce da yawan soshi soshen jiki ko hamma in yi yawa to yana bata sallah amma dan kadan bai bata sallah an fahimci wannan ko malam yace wal aqal wa shurbi mutlaqan mubdilin mutlaqan cin wani abinci ko shan wani abin sha to ya bata sallah gaba daya nan kadan ne ko da yawa dan abin da aka ci kadan ne ko ko mai yawa ne dan abin da aka sha din kadan ne ko ko mai yawa ne to dai sallah ta baci abin nan da aka ci ko aka sha da gangan ne ko ko da mantuwa ne malaman suka ce sallah ta baci cin wani abu ko shan wani abu da haka shi sai ya ce mashi mutlaqan ta ko ina ya bullo kuwa kadan ne ko da yawa da gangan ne ko ko da mantuwa ne to sallah dai ta baci kana cikin sallah mutum ya sa hannu aljihu ya dan balle goro an gane wannan ko to shikenan sallah ta baci sallah ta baci in liman yake bi to sai a ci gaba da sallah da shi ya shiga kurkukun liman sai liman ya daure shi duk da sallar shi ta baci har sai an gama wannan sallah sannan sai ya koma ya sake sabuwar sallah wacce ya tare da liman ta baci Allah ya taimake mu wannan shine mazhabar malikiyya akwai wasu mazhabai kamar shafi'iyya suka ce in sallar mutum ta baci kurin ya yanke ta ya fita Allah ya taimaka wa bi ziyadatil fi'li min jinsi salati amda haka nan sallah tana baci idan mutum ya ƙara wani aiki shi ma aikin irin aikin sallah ne amma yi shi da gangan misali ya zo wajen sujada sai ya sujada uku da gangan yana tsane makon ya yi biyu sai ya mata sujada uku ko ruku'u sai ruku'u biyu da gangan ba da mantuwa ba daga inda mantuwa ne ya yi ƙari ne zai yi sujada ne ba a je to wannan da gangan ne tunda da gangan ya haka yana wasa da sallah to sallah ta baci sallar shi ta baci an fahimci wannan ko au jahala ko kuma bisa jahilci ye shi cha yake uku ake yi ko kuma cha yake ruku'u biyu ake yi to shi ma sallar ta baci dan me dan asalin ma bai san sallar ba kwata kwata da ma sallar babu ita domin bai san abin da yake ba wanda dai bai san ayyukan sallah ba bai san ruku'u ɗaya ake ba bai san sujuda biyu ake cikin sallah ba to haka ki da ma bai san yawa ko yanda ake ba ba zai iya bambanta asuba biyu ce azhur hudu ce ba tunda bai san wayancan ba shi haka asalan ma sallar kwata kwata ba shi da ita mutlaqan gaba daya babu wannan sallah in mutum ya ƙara wani abu na wanda shi jinsin sallar ne yana daga cikin ayyukan sallah amma da gangan yayi shi to sallah ta baci ko ko bai sani ba bisa jahilci ne nan ma sallah ta baci in ko da mantuwa ne to akwai gyara ba ta baci ba sai a gyara sai a yi sujada bayan sallama shine ba'adi in an yi ƙari ana fahimta kuwa Allah ya karo mana fahimta. Malam yace wa sahawan kai koda mantuwar ma koda mantuwa mutun ya kara wani abu daga cikin jinsin sallah tana iya baci sallan nan in kasura in wannan abin yayi yawa in karin yayi yawa to sallah tana iya baci in ko karin nan bai yi yawa ba dan kadan ne to sai ayi sujuda bayan sallama ba adi shikenan to ya ake gane me adadi ka'ida da ake cewa kai kari yayi yawa ko bai yawa ba mallan sai ya sa mana mizani ga mizanin nan za a fade mana sai mu fahimta yace wa uwa raka'ata ne fi subhi shine mutun ya kara raka'a biyu a sallar asubahi sallar asuba raka'a nawa ce biyu ce to da yazo kurin sai ya manta sai hawa ku bisa mantuwa ba da gangan ba sai raka'a hudu ya kara nawa ya kara biyu duk da yake da mantuwa ne sallah ta baci ba asuban nan wannan asuba ta baci shagala ta yi yawa wa araba raka'atin fi zuhri wal asr wal isha'i koko mutun ya zo sallah a zuhur ko la asr ko isha'i raka'a nawa Allah ake musu huru hudu to sai mutun ya kara kuma zuhur hudun ya raka'a takwas takwas a sallah a zuhur mutun ya raka'a takwas duk da mantuwa wannan mantuwa ta kai shi bai san ma abin da yake ba a bai san ina yake ba idan ya kara raka'a daya ya kara ta biyu ya kara ta uku ya kara ta hudu duk dai bai fahimci kari yake ba to wannan baya cikin hayyacin shi rashin kasancewa cikin hayyacin shi ya bata mai sallah ba wani kabli ko ba ari da za a yi nan ya fita daga da'irar abin da za a ce sahu ne da zai gyaru karin yayi yawa duk da yake dai da mantuwa ne amma ya raka'a ɗaya ce ya kara ko ta kai biyu to nan zai yi sujada ne ba ade kari bai yawa ba amma tunda har ya kai ya ninka yawan sallar ya ninka yawan raka'o'in sallar to wannan sallah kam ta baci domin ya fita daga hayyacin shi an fahimci wannan ko kai yanzu ba magana raka'o'i da ake daga bai ba yanzu ko ciniki aka yi da mutum aka saida mai abu 20,000 wajen biya sai ya kirgo 40,000 ya bada anya yana cikin hayyacin shi ba cikin amma dan karin da biyo ci 1,000-2,000 ba ya cikin dan makalewa ta kai amma sai ya kirgo 10 ya kara kirgo 10 ya kara kirgo 10 ya kara kirgo 10 duk ya hada ya bada rafkar ta yi yawa Allah ya taimake mu to malam ya faɗi mana ababen da ke bata sallah ba su kenan ba ba su kenan ba kamar ci inne dunkula waɗansu ababe ya ce ya bau wani rukuni daga cikin rukunnanta ma'anar rukunin duk abin da yake farilla ba duk abin da yake farilla ne to sunan shi rukuni in aka bar shi to sallah ta ɓaci matuƙar ba a yi shi ba Allah ya taimake mu to malam sai ya zo da wata magana wacce ita ma tana da kyau mu kalle ta da kyau tana ɓata sallah shi ne wanda ya yi sallar bai ma san abin da ya yi ba ya yi sallar babu ilimin sallar to shi ma babu wannan sallah tashi da haka sai malam ya ce wa man salla duk mutumin da ya zo ya yi sallah salatan tammatan ya yi sallah na cikakkiyar sallah ata ala nizamiha ya zo da ita a bisa tsarin ta mai kyau ya yi tsayuwa da kyau ya yi niyya ya yi karatun fatiha ya karanta sura ya yi ruku'u ya ɗau duk dai da ake sallah daga farko har ƙarshe ya yi ta lafiya lau daram daram ta su da inda matsalar take wa huwa la ya'rifu farada min sunnati zai iya bambanta kaza farilla ne kaza sunna ne menene bambancin karatun fatiha da karatun sura bai sani ba ya ji sun ji an ce ayi fatiha ayi sura duk kuma ya karanta to fatihan nan meye matsayinta a cikin sallah karatun suran nan meye matsayin cikin sallah zai iya bambantawa wala sunnati min al-mustahab ko be iya bambanta me sunna me mustahabi a cikin sallar nan amma dai yayi taradau yayi tagarau matsalar kenan dai bai san abin da yayi ba faqila to wasu malamai daga cikin malaman malikiya suka ce inna salatahu batilatun wannan sallah ta shi ta baci don bai san abin da yayi ba a bai san abin da yayi ba wannan kurin da ce akai ya taho da ita yadda take ko kuma yaga ana yi ne kurin shi ma ya kwaikwaya bai san abin da yayi ba dan haka sallah ta baci to sai malam ya ce wa sahihu amma dai ingantacciyar magana ingantacciyar magana ga mu malikawa annaha sahihatu sallan nan za ta iya inganta da sharadin in akaza wasfaha an alimi in ya koyo ta ne daga wajen wani malami ma'ana ba zuwa ya sa littafi ba aka karanta mai farillai ya rike aka karanta mai sunnoni ya rike a ya zauna ne kamar irin wannan zamana mu ana karantawa yana bi ya san karatun fatiha farilla ne ya san ruku'u farilla ne sujada farilla ce da makowa da sauran ire-iren waɗannan ababe ya rukuta da irin wannan rukowa an fahimci wannan ko amma dai ya zauna ne a ce dauko muna karatun karanto daga farko zuwa ƙarshe bambanta muna ba zai iya ba amma dai ya rike abun ya dan koya gurgurdan yanda zai iya koya suka ce to sallah ta inganta sallar shi ta inganta to nan ma da wani sharadin ya kasance ko ba fa ya tsaya kenan ba tunda ya dan fahimci wani abu ya dan rike sallar da shi kenan kuma ya toge nan a yana kuma kokarin ci gaban neman ci gaba man amila bima allama allamahu allahu ma lam ya'lam wanda yayi aiki da abin da ya sani to Allah zai sanar da shi abin da bai sani ba duk kuma da kai ga sanin to kuma akwai wanda ya fi ka sani wa faqa kullu zai ilimin alim ashe haka kowa kenan kan hanyar koyan ake kan hanyar neman sanin ake sai sai ka baki kokarin ka kai aiki da abin da ka sani abin da aka hana dai ka dauka ka sani ka zamo jahili murakkabi kenan wanda bai sani ba ko bai yadda bai sani ba bai sani ba ko bai yadda ai bai sani ba in ban sani ba na yadda ban sani ba to ina da dama zan iya sani kenan nan gaba domin zan koya dan na yadda amma in ban sani ba kuma na dauka ni ban yadda ban sani ma dauka na sani to kenan babu faran da zan sani ba ran da zan sani kenan Allah ya taimake mu ashe kun ga kenan karatun sallah ba a gama shi wai ake ce an dai samu na sallah karatun sallah ba nan bane an gane wannan ko inda ka ji ana sheikh wani ustaz wani professor doctor da wani ne har yanzu cikin karatun sallar ake da har yanzu cikin karatun sallar take ba a wuce nan ba Allah ka taimake mu ɗan uwa mun zo ƙarshen shi wannan babi wanda ya lissafo muna kaɗan daga cikin ababen da ke ɓata sallah wanda in ɗaya daga cikinsu ya auku ga mai sallah babu shakka sallah na tashi ta ɓaci sai mu kokarin kiyayewa don kada mu ɓata sallolinmu domin sallah ita ce jagaba ita ce jagora cikin dukkanin ayyuka na ibada an gane wannan ko as-salatu imaduddin gimshiki matukari gwafa wacce take rike da ɗanbotan sallah ita ce ɗanbotan addini ita ce sallah in ka cire kalmar shahada abu na biyu shine sallah mafi muhimmanci shine sallah duk sauran abin da Allah ya farlanta muna ayi kaza ayi bak kaza abubuwa guda biyu an keɓance gurare na musamman in a ci aka farlanto su na farko kalmar shahada yadda aka ja manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam zuwa kogon Hira anan aka farlanta aka maida shi annabi aka farlanta tabbatar da babu abin bauta da gaskiya sai Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ne wannan ita ce kalmar shiga musulunci wannan shine musulunci ko da an shigo kuma abu na biyu shine sallah da haka sai da Allah ya tafi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa birnin Kudus daga Baitul Maqdis zuwa sama ta 1 ta 2 ta 3 har ta 7 har gaban saman 7 har wani guri inna babu wata halitta wacce ta taba zuwa gurin nan sai shi sallallahu alaihi wa sallam sannan aka farlanto salloli daga can ba aike aka yi ba a zo a fadi mana me sallah biyar kiran manzon Allah aka sallallahu alaihi wa sallam har inna babu wata halitta taba zuwa gurin aka kira shi gurin a can aka farlanto salloli suka zama kuma guda biyar dan a nuna mana muhimmancin sallah a cikin sauran dukkan ayyukan ibada ita ce jagora man aqamaha faqad aqama ad-din wa man tarakaha faqad taraka ad-din wanda ya tsira ita addini shi ya tsayu an gani ko wanda ya tsira ta addini ya tsayu kuma duk irin laifin da mutum yake mutukar yana sallah sallan tana amsa to Allah ya so zaka ga yana rage laifuffuka inna salata naha anil fahsha'i wal munkar tana hana aiki alfasha dan haka ma gobe kiyama idan Allah ya kai mu awwalu ma yahasabu bihi al-abdu yawm al-qiyama as-salah farakon abin da za a fara mana hisabi da shi gobe kiyama sallah shafin sallah shine farko jikin file din mutum shi ake dubawa a shi ake dubawa kamar yau dan makaranta ne wanda yake son wani karatu ne ma ake a jami'a mai tsadan nan na likita science ko yauwa science sai ya je da me English da maths ko sai ya je da lissafi da turanci ko kuma wanda bai ci turanci da lissafi ba ana iya ba shi science in ya je jami'a da wuya dai ko yauwa to haka ma gobe kiyama sallah ita ce kan gaba a file din mutum ita za a fara dubawa Allah ya taimake mu to sai aji na gaba bari dan sharo ayi mun hakuri da Allah na'am sai fa solo ga kuma wani sabon ajin za mu shiga shi kuma in mun shiga abin da za a karantar da mu cikin shi sujudus sahawi sujada tarafkanuwa in mutum ya shagala ya rafkana yayi wani abu cikin sallah wanda ba a ce ayi ba yayi ƙari ko yayi ragi to akwai sujuda wacce zai yi domin gyara da mantuwa inda mantuwa ne to akwai sujudu da ake yi domin samun gyara cikin al'amarin sallar Allah ya taimake mu malai yace fasalin saban aji sujudu sahwi sunnati ita sujudan nan taraf kannuwa matsayinta sunna ne ba farilla bace ita kanta matsayinta sunna ce ba farilla bace lin naqasi sunnati in mutun ya tauye wata sunna muakkadati mai karfi daga cikin sunnoni min sunanin salati daga cikin sunnonin sallah to zai yi wannan sujuda taraf kannuwa su sunnonin sallar nan kuma inda in an tawaye sai an yi wannan sujada wa hiya samaniyatun guda takwas ne guda takwas ne ga sunan kamar haka qira'atu ma siwa umul qur'an karanta abinda ba fatiha ba shine mai kenan sura karatun sura karatun sura a cikin kowace raka'a da ake karanta mata Fatiha da sura to Fatihar falilla ce in mutum ya bar Fatihar bai karanta ba ya bar rukuni da haka sallah ta baci ta an aka gama sallah a haka in an gama karatun Fatiha ta cika tsitsi sura ce sai ya manta bai karanta ba sai ya manta bai karanta sura ba to nan sallah ba ta baci ba zai yi sujada ne zai yi sujada a ina zai yi sujada sai yi sujada kafin sallama in ya gama tahiyyar karshe sai yi sujudu guda biyu sannan sai ya sallame maimakon waccan sura da bai yi ba na biyu wal jaharu wal israru bayyanawa da asirtawa kamar sallar asubahi ana yin ta ne a bayyane sai mutum ya manta sai a asirce sai da ya kusa gama sai ya tuna a bayyane ya kamata yi ko ya raka'a ɗaya asirce sannan raka'a ɗaya ta biyan kuma ya bayyane to nan tayi amma ya bar sunna me zai yi sai sujuda kafin amma ana sai sujuda kafin ya sallama in bayyanawa ya kamata yayi asrata yayi rage in ko asratawa ya kamata yayi sai ya bayyana to nan kuma yayi kare sai ya sujuda bayan sallama kamar da zamu ji nan gaba sunna ta gaba wacce in an bata sai an yi sujada yace wa takbiru siwa takbiratul ihrami da kabbara kabbara barin da ake cikin sallah in dai banda wannan kabbara ta farko to sauran kabbar bari in an basu to sai an yi sujuda bayan sallama ko kuma an yi sujuda kafin sallama malam yace wa tahmid haka ne wa tashahhud al-ula haka nan sami Allahu liman hamida sami Allahu liman hamida shi ma sunna ne in an bashi kamar guda biyu ko uku to za a yi sujada zan faɗi inda za a yi sujadan nan gaban Allah ya so wa tashahhud al-awwal da tahiyya ta farko sai mutum bai yi ta ba nan ma tana daga cikin sunnoni wa'inda rashin yin su zai sabbaba a yi sujada wal julus al-awwal haka nan zaman farko wanda ake yin tahiyyar a cikin shi shi ma in mutum bai zaunan ba to shi ma zai yi sujada za ta sabbaba mai sujada yace wa tashahhud al-akhir haka nan tahiyya ta ƙarshe in mutum bai yi ta ba shi ma sunnar ce ta tabbatar mai sai ya yi sujada wannan kenan wa'annan su ne sunnoni guda takwas wa'anda malam ya ce musu sunnoni masu ƙarfi barin su zai sabbaba sai an yi sujada na ɗaya karatun sura karatun sura na biyu bayyanawa inda ya kamata asrata na uku asrtawa inda ya kamata a bayyana na hudu sauran kabbar bari in banda kabbar harama na biyar sami Allahu liman hamida na shidda tahiyya ta farko na bakwai zaman farko na takwas shine yin tahiyya ta ƙarshe su ne sunnoni muakkadai guda takwas a fahimtar malam mai iziya mun fahimci wa'annan ko to duk wa'anda aka bari cikin nan sai an yi sujada to amma kuma zai zo mana da yanda ake sujada nan gaba kaɗai in Allah ya so domin akwai wani wanda bai yiwu a yi ɗayan sai an yi ɗayan bai yiwu a bar ɗayan sai an bar ɗayan misali kamar tahiyya ai bai yiwu a bar tahiyya a ce kuma an yi zaman mutum ya zauna bai tahiyyar ba ya tashi kaga ba zai yiwu ba ko kuma a ce ya yi tahiyyar ko bai yi zaman ba to ina ya karanta tahiyyar ashe haka nan kuma sun haɗu guda biyan amma nan baya malam yana nufin ya tsara muna ga inda ake sujjada ba sunnonin nan muakkadai su yi lissafa muna guda takwas su yi lissafa muna an fahimta? Zai mana bayanin su inda ake sujjada kuma can gaban Allah ya so yace wala sujuda li tarki sunnatin ghairu muakkada babu yin sujada ga wata sunna wacce take ba muakkada ba wacce take ba muakkada ba wacce ba ta cikin wa'incin da muka lissafo yace ka takbiratun wahidati kamar kabbara ɗaya tal ghairi takbiratul ihrami in dai ba kabbara harama bace wala li tarki al-fariilati hakanan ba a sujada in an ban mustahabbi in mutum bai mustahabbi ba ya bar shi da kuskure ko da gangan nan ma babu sujada kamar me kenan yace kar qunut fi subhi kamar al-qunut mustahabbi ne in mutum yazo a sallar da yake al-qunut sai bai yi ba ba komai kamar ɗaga hannu a lokacin kabbara harama ɗaga hannu sai bai ɗaga ba shi ma ba zai sujada ba wa in sajada lahuma idan mutum ya bar mustahabbi kuma yayi sujada baɗar salatu hoto sallar shi ta baci sallar shi ta baci wala li fariyati sannan ba a sujudar rafkanuwa in an ba farilla in farilla ce aka bari to tafi karfin sujada kamar me kenan ka takabitul ihram kamar kabara harama in an ba kabara harama to shikenan sallah ta baci sallah ta baci ina fata mun gane kamar fatiha in an bar fatiha har aka gama sallah ba a gane ba to sallah ta baci in ko ba a gama sallar ba aka fahimta sai a gyara sai a kashi ita wannan raka'a wacce aka bar fatiha ciki misali dauki raka'a farko da mutum yazo ya kabbara harama ya karanta fatiha lafiya lau sannan yayi sura yayi ruku'u yayi sujudu guda biyu da ya tashi raka'a ta biyu sai manta bai karanta fatiha ba kure sai ya karanta sura sai yayi ruku'u yayi sujudu guda biyu yana cikin sujudu sai manta yayi tuna wannan raka'a fa ta biyun nan ban karanta mata fatiha ba ban yi fatiha ba to yanzu maimakon ya zauna maimakon ya zauna yanzu ya ci gaba da tahiyya sai ya soke ya cancel din wannan raka'a ta biyu sai ya dauka babu ita yanzu maimakon ya zauna sai ya kare mikewa tsaye sai ya kawo raka'a mai fatiha da sura ita ce ta biyu din shi sannan sai ya zauna sai ya tahiyya sai sai tashi ciko sallar shi raka'o'i masu fatiha kurin babu sura to ha ga ya sallar raka'a biyar duk da wannan da ya cancel din ta wacce babu ba an karanta mata fatiha ba to karshen sallah in ya gama sai sujuda ba'adi domin yayi kari wannan matattar raka'ar da ta sako cikin sallah ta zama kari sai ya mata sujuda bayan yayi sallama an gane wannan ko in ba a gama sallar ba aka tuna an bar fatiha to wannan raka'ar kare ake kashewa ko raka'a ta nawa ce ta daya ce ko ta biyu ce in ta daya ce ya dauki ta biyu a matsayin ta daya in ta biyu ta ya dauki ta uku a matsayin ta biyun in ta uku ta ya dauki ta hudu a matsayin ta uku duk da raka'a da aka samu ba a yi mata fatiha ba sai a cancel dinta ta gaban ta ta tsaya madadinta can karshe sai a yi sujuda bayan an yi sallama in ko sai aka sallame sannan aka tuna cikin raka'o'in sallar nan akwai wacce ba a yi fatiha ba shikenan sallar ta baci gabaki daya a sallar ta baci babu wata sujida da za a yi na'am malam yake ce mana ci gaba da cewa aw li ziyadati qawli ghayra mabdil li salati haka ne yawa ko kuma ba a sujida saboda wani karin wata magana wacce take bata kai gaba ta sallah ba kala kalamil qalili kamar magana yar kadan sahawan an yi da mantuwa mutum yana cikin sallah sai aka ce ka ta kwala mai kirawa da ya ce na'am sai ya manta ya ce na'am ya ce su sallah nake san ta wannan ku to wa sujada zai yi ba ni ba magana sujada a nan haka na'am dai shi ba cikin jinsin sallah take ba amma ai kadan ce to ba za a ce sai ya mata wani sujada ba kuma wannan na'am ba ta bata sallah ba sai ya ci gaba da sallar shi kurin da aka yace kar kalamil qalili sahawan in da mantuwa ne amma in da gangan ne fa yana sunan sallah yake yace na'am to nan kuma ya bata sallar shi aw fi'ilin ghayra mubdilin ko wani aiki wanda yake ba mai bata sallah ba ya yi shi a cikin sallar to nan ma ba sai ya sujada ba misali yana cikin sallar kure sai ya ga kunama ya saka fa ya dan take ta ko ya dauko abun bugu dan kwabi bige ta daga aiki ne amma tunda bai yi yawa ba bai bata mai sallah ba in gane wannan ko bai bata sallah ba kuma kada ana sallar a ga irin wani a kyale ta in ka ga abin da cutar da kai irin wani ekko na mutu yi kokari ka kashe domin in ka bar shi ma ya bace to sallar ta kama za ta bace ko ba haka ba kasa ina ya shige ne kuna ba kwana gani gurin Allah ya kyauta in ma abin ya gagar istiklabi in kai liman ne jawo wani kasa ya ci gaba da sallar yakan yi wajen kashe kunama a samu dai a raba ta da gurin Allah ya taimake mu na'am yace ka ziyarci rak'ati haka ne ko aw fi'lin ghairi mubdil ko wani aiki wanda yake ba mai bata sallah ba ka ziyarci rak'atin fi ruba'iyya sahawan kamar karin raka'a daya a inda yake sallah mai raka'a hudu ce akai da mantuwa to nan ne za a yi sujada wal insirafi to ina ga ana nuna fa lokaci kuma ga abin da dan nisa ko mai hakuri satin sama sai mu dawo farkon babin nan ko dan da mu tafi a gurguje gara mu dan tsaya mu tafi karatu a hankali inda fikihu ne ayi hakuri in Allah ya kai mu satin sama sai mu dawo farkon babin dan mu karanta inda zamu fahimta Allah tabaraka wa ta'ala ya taimake mu an ce akwai wani malami in ka zo karatu gaban shi in ka dinga zuro karatu ka shashi shafi kaza duk inda ka tsaya sai ya ce to ai ta kokari da haka ake tarawa idan haka ake tarawa ka tar da littafai na gama wannan na gama shi ma wannan na gama to da dogon karatu sai ka tara su da yawa in ko ka zo kai dan kadan shedara 1 2 3 ka tsaya da sai ce ai ta kokari da haka ake ganewa idan haka ake ganewa an gane wannan kuto mi wanda zamu gane ba wanda zamu tara ba mu ce mun gama littafi kaza ma mun gama mun wuce kaza amma ko ba mu karanta yadda ya kamata mu tsaya mu fahimta ba ya kamata mu bi a hankali ta yadda zamu dan fahimci abin da zamu iya fahimta gwargwadon hali muna fatan Allah ya mana jagora abin da mu karanta daidai Allah ka bamu ladan shi wanda muka kuskure kuma Allah ka yafe muna Allah ka datar da mu a kan mulki shine daidai na ai shikenan ko Allah ka mana lafiya da zama lafiya da karuwar arziki da kwanciyar hankali ya Allah Allah ka sa barka a rayuwar mu ya Allah wannan kasa ta mu Allah ka bata zama lafiya duniyar musulmi gabaki daya Allah ka bata zama lafiya ya Allah da inda musulmi yake a duniya Allah ka rada mu lafiya du'ar da kake ba mu Allah ka sa mu da barka ya Allah Allah ka sa mu da barka gabaki daya ya Allah Allah ka kaddara aljanna ce muku mu rubu gobe kiyama Allah ka kaddara mu na shiga aljanna gobe kiyama duk inda alkhairai suke ya Allah na duniya da na lahira wanda muka sanin da waɗanda ba mu sanin ba Allah ka taro mana su ya Allah dukkan inna sharri yake ya Allah wanda muka sanin da wanda ba mu sani ba Allah ka kare mu daga gare shi ya Allah Allah ka kare mu daga gare shi ya Allah Allah ka kare shi da muka hanya mu daidai ciya Allah ka kaddara aljanna ce mu kuma mu gobe kiyama Allahumma rabbana tuqina takawaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliha maulaha faghfir lana rabbana warhamna taghfir minna innaka antur rahim al fatiha